Sanarwar da ma'aikatar tsaron ƙasa ta bayar a yammacin wannan Asabar, wacce kuma aka aike wa manema labarai kufuntana cewa da tsakiyar ranar Juma'a 10 ga watan Fabrairu, wani ayarin motocin dakarun tsaro na rundunar Almahau da ke sintiri a gundumar Bani Bangu ya faɗa tarkon wasu 'yan bindigar da suka yi kwanton ɓauna a kewayen ƙauyen Intagamai, iyakar Nijar da Mali. Bayan shafe lokaci mai tsawo ana ɓarin wuta, maharan sun ranta a takare sakamakon yadda sojojin ƙasa da haɗin gwiwar sojan sama suka fatattake su. Sanarwar ta ƙara da cewa 'yan bindigar sun tsallaka wata makwabciyar ƙasa da ba a bayyana sunanta ba. Sakamakon wucin gadi na nunin sojoji 10 ne suka rasu sanadiyar wannan al'amari, yayin da wasu 16 suka yi ɓatan dabo, sannan wasu 13 suka jikata. Haka kuma an ƙona motoci 3, inji sanarwar ma'aikatar tsaro, wacce ta ƙara da cewa kawo yanzu ba a tantance adadin 'yan ta'addan da suka mutu ba a sakamakon wannan hari, illa iyaka an tabbatar da cewa sun kwashe gawawwakinsu da dama. Wani mazaunin gundumar Bani Bangu da na tuntuɓa ta waya, wanda ba zan ambaci sunansa ba saboda dalilan tsaro, ya bayyana cewa ayarin wasu motoci 10 ɗauke da sojoji sun faɗa tarkon 'yan ta'addan da suka yi musu zobe a wajejen ƙauyen Tilowa, inda aka fafata sosai kafin maharan su arce. A cewarsa, mota guda ɗauke da wasu sojojin da suka tsira daga wannan al'amari sun isa ƙauyen Adabdab a yammacin Juma'a. Haka kuma an ga wasu sojoji kimanin 7 da suka isa wannan gari a ƙafa, waɗanda ake kyautata zaton motocinsu ne suka ƙone ƙurmus sakamakon ɓarin wutar da aka yi. Ya kuma ƙara da cewa bayanan da ke fitowa daga jama'ar wannan karkara na cewa ayarin motocin jami'an tsaro aƙalla 10 ne aka hango suna sintiri kafin wannan tsautsayi ya afka musu.
Mota fannan dai na sumo dai da dandiga labari ke kan yana aka yango Adabdab sojin yana goto ta wajira.
Harin na ranar Juma'a 10 ga watan Fabrairun 2023 na wakana ne a wani lokacin da aka lura da wasu alamomi da ke nunin ƙura ta lafa a jihar Tilaberi, wacce al'umarta ke ci gaba da ɗanɗana kuɗa sanadiyar lalacewar sha'anin tsaro a ƙasashen Mali da Burkina Faso. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.